A ɗazu-ɗazun nan ne gwamnan jihar Maraɗi ya kira manema labarai domin sanar da su rasuwar sarkin Katsinan Maraɗi Sultan Ali Zaki da ke kasancewa ɗaya daga cikin sultan hudu ko sarkin musulmi hudu na jamhuriyar Nijar bayan sultan na Zandar Agadas da Doso kuma yana mulkin masarautar Katsinan Maraɗi da ke kasancewa cibiyar tattalin arzikin jamhuriyar Nijar kuma jiha mafi yawan al'umma ƙasar inda tarihinta a lokacin jahiliya ya kai har Katsinan Najeriya ya zuwa arewacin jamhuriyar Nijar da tsakiyar ƙasar da ma zuwa yankin tafkin Chadi. Na tuntubi Alhaji Salisu Isa, wani ɗan jarida da ke Maraɗi, domin jin yanda labarin ya bazu na rasuwar sultan ko sarkin musulmin Maraɗi.
Tabbas wannan labari haka nan ne, saboda gwamnan jiha ne da kansa ya bada sanarwa akan rasuwar shi wannan bawan Allah Sultan Ali Zaki, wanda shi ne sarki na 23 a Katsinar Maraɗi, kuma sarki ne wanda Allah ya sa ya hau gadon sarauta ranar 1 ga watan Oktoba na 2005. Yana da kusa ya cike shekaru 16 kenan yanzu kan gadon mulki, wanda ya gaji sarki Buzu Muhammad Sani Buzu dan Zambadi, wanda shi kuma Allah ya mashi rasuwa 27 ga watan Mayu na 2004.
To muna yi musayalla, watakila dama ya juma yana fama da rashin lafiya ne.
Gaskiya mai martaba sultan ya daɗe yana jin shiki, saboda ya zauna a Faransa, ya zauna a hospital de reference ta Yamai, sannan kuma Allah ya mashi wa'adi a hospital de reference ta Maraɗi a wannan rana da muke ciki ta Alhamis 24 ga watan Yuni na 2020.
Ita dai masarautar Maraɗi na kasancewa ɗaya daga cikin manyan masarautun ƙasar da ta yi suna sosai a ƙarni na 18 a lokacin mulkin Bawa Jangwarzo. Shin yaya mutanen Maraɗi suke ciki bayan samun labarin rasuwar babban basarakensu? Ita ce tambayar da na yi wa Salisu Isa, ɗan jarida na Maraɗi.
Akwai jimami dangance da wannan lamari da ya faru, kuma ka san shi rasuwar babban mutum irin su sultan kaga abu ne wanda gaskiya mutane za su yi jimami kuma da nuna alhininsu akan irin wannan rasuwa.
Daga bisani, gwamnan jihar Maraɗi Malam Zakar Umaru ya isar da saƙon ta'aziyya ga iyalan mamacin da dukkan al'ummar ƙasar jamhuriyar Nijar da ma shugaban ƙasa. Kamin ya yi bayanin cewa a gobe Juma'a ne za a yi jana'izar marigayi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle yau jama'ar Maraɗi mun yi babban rashi. Mai martaba Sultan Ali Zaki, Allah ya yi mishi rasuwa ranar yau Alhamis ranar 15 na rana. Mun na sanar da jama'a duka na Maraɗi, sonce duka na ƙasa, gobe in Allah kai muna rai Juma'a bayan sallah imani tsakanin 2:30 za a yi jana'izar sarki. So muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi gafara, kuma muna isar da ta'aziyya zuwa ga iyalan shi da jama'an Maraɗi duka baki ɗaya. Muna yi ma shugaban ƙasa da gwamnatin shi ta'aziyya da rashi wannan na ƙasa ne duka baki ɗaya. Muna fatan Allah ya ba mu haƙuri, Allah ya yi mishi zunuba.
Haruna Mamman, babban birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.